idan ana dara bid'uwa ake nuna min soyayya kin zama zabina wai godo ba kalla kira nake sakon rai har shi ambatin ki yake ga zuciya zafi kuna take mai zana bai yana yayi miki sai ki amsa zan saki zuciya ya bo take duk inda nai yake haka batun yake ke zake tausaya karki zurfin ciki
Zuciki dai na taradadi so sanadi yabo